To bisa la'akari da muhimmanci irin na Ayman al-Zawahiri a kungiyar ita Al-Qaida, ba an mamaki bane irin yanda Amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara, in aka yi la'akari da irin laifuffukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su. Tashin bama bamai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin Amurka da Tanzania a shekarun 1998, da laifin da suke ganin cewa yana da hannu a ciki na harin da aka kai wa Amurka a New York da Washington a shekarun 2001 da Septemba, da hare-hare da aka kai a kan jirgin ruwan USS Cole na Amurka shi ma. Saboda haka muhimmancinsa a wajensu babba ne, kuma ana ganinsa shi ne mutum na biyu bayan Osama bin Laden, kuma har ma akwai kyautar kuɗi da Amurkan ta sa a kan duk wanda ya bada wani bayani na sirri wanda zai iya kaiwa kai tsaye a kama shi ko kuma a kashe shi, wanda wannan kuɗin ya kai dala biliyan 25. Saboda haka babban nasara ce a yanda su suke ganin in aka yi la'akari da wannan muhimmanci nasa.
To Malam Muhammad, tun bayan bada wannan sanarwa da Amurka ta yi, an ci gaba da samun cece-kuce tsakanin Amurka da kuma shugabannin Taliban a Afghanistan, inda su shugabannin Taliban suka zargi Amurka da keta ƴancin ƙasar ta hanyar kai wannan farmaki ba tare da izininsu ba, yayin da ita kuma Amurka take zargin su ƴan Taliban ɗin da ba shi wannan shugaba na kungiyar Al-Qaida mafaka, wanda abu ne da Amurka ta ce ya saba mai rijiyoyin da suka cimma, wacce ta kai ga Amurka ta janye dakarunta daga Afghanistan. Shin ya kake kallon wannan dambarwa?
Ko da yake ita Taliban bata bada sanarwa a gwamnatin ta cewa Ayman al-Zawahiri ya dawo kasar Afghanistan ba, amma bayanai sun nuna cewa tun bayan da Taliban ta koma mulki a kasar Afghanistan, Ayman al-Zawahiri ya dawo, kuma dukkan alamu suna nuna cewa ya dawo ne da kariya ta hukuma ta ita Taliban ɗin. In aka yi la'akari da gidan da ya rayu a ciki, wanda an ce bai fi mita 200 ba zuwa gidan shugaban kasar shi kansa Afghanistan ɗin na yanzu kenan, sannan kuma gida ne mallakar ministan harkokin cikin gida na gwamnatin Afghanistan ɗin ta Taliban, wato Sirajuddin Haqqani. Sannan aka yi la'akari da unguwa ce ta wanda jami'an diplomasiya da ofishoshin jakadancin kasashe suke a zaune, saboda haka akwai kariya sosai, kuma unguwa ce ta masu fada a ji da masu hannu da shuni. Ya nuna cewa tabbas yana zaune a kasar ne da sanin hukumar ita Taliban, amma wannan ba su bayyana shi a gwamnatance ba, saboda kamar yadda Amurka take faɗa, haka ya sabawa yarjejeniyar da suka yi da Amurka a Doha ta ƙasar Qatar, wanda daga ciki ta kunshi rashin karɓar duk wasu mutane wanda Amurka take neman su a matsayin wanda suka yi mata laifi ko ƴan ta'adda ko dai wani abu kama da haka. Amma ita hukumar Taliban ta Afghanistan ta yi Allah wadai da wannan kisan da Amurka ta yi, ta kalle shi ne ta fuskar cewa wata ƙasa ta shigo cikin ƙasarta ba tare da izininta ba, kuma ta kai hari a wani gida da makami an yi amfani da jirgi wanda yake ba shi da matuki, da kuma bama-bamai waɗanda suke kamar yadda Amurka ta kira su Hellfire, wanda take kira da suna kamar Jahannama, wajen kashe shi Ayman al-Zawahiri. Saboda haka akwai kamar a ce maganganu na kai kawo tsakanin hukumomin Taliban da hukumomin Amurka akan shi wannan kisan da aka yi wa Ayman al-Zawahiri.
To Malam Muhammad, shin a iya cewa kenan wannan nasara da Amurka ta samu na kashe shi wannan jagora na kungiyar Al-Qaida a nan Afghanistan, a iya cewa ya farfado da kima ta Amurka da ta zube a daidai lokacin da wato Amurka ta janye dakarunta kuma Taliban ta dawo mulki a nan Afghanistan?
To tabbas, musamman shugaba Biden da yake cikin tsaka mai wuya a siyasance, musamman a kasarsa ta Amurka, zai yi kokari cewa ya amfani da wannan nasarar da suka ci wajen kamar wanke gwamnatinsa ko kuma kamar karawa gwamnatinsa wani yanayi na farin jini ko kuma na yarda a tsakanin Amurkawa cewa lalle tana nan akan bakanta na bibiyar duk waɗanda suka yi wa Amurka laifi kuma suke adawa da Amurka ganin cewa ta ga cewa ta ga bayan su ko ta kama su ko wani abu mai kama da haka. Amma a zahiri wannan ba zai wanke wannan kallon kasawar da ake wa Amurka ba na janyewar da ta yi daga Afghanistan, kasancewar ta janye ne, kasancewar ta kasa cimma abin da ya kai ta kasar bayan shekara 20 kuma ta janye kuma a ƙarshe gwamnatin Taliban din ta dawo kan mulki. Kisan aman a zahiri ba zai canja wannan kallon da ake yi wa Amurka a wannan bangaren ba.